أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake kawo mu wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karanta wannan littafi mai girma Al-Qur'ani cikin abubuwan da muke karantawa na Khawatirul Qur'aniyya yau muna 11 ga watan Rajab hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallama 1440 Sha'ban Sha'ban yau sha ɗaya ne ko sha biyu a wata na takwas ko na bakwai wata na takwas sha ɗaya kenan da Sha'ban shi kuma da Bature yana da 17 watan 4 2019 satin da ya wuce muna aya ta 148 wanda muka tsaya a kanta muna wata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci insha Allah wannan kuma shi ne darasin mu na karshe sai Allah kai mu bayan watan Ramadan za mu zo mu dasa mu ci gaba in Allah ya yarda tana wa sati mai zawa in yi bulaguro kenan kuma Ramadan ya karato kenan insha Allah daga nan za mu tsaya za mu dan yi burki ba wai mun tsaya ba insha Allah bayan Ramadan kuma za mu ci gaba inda Allah subhanahu wa ta'ala ya wace Allah ya taimake mu maganar da muke a cikin aya ta 148 Allah subhanahu wataala ya mana labari cewa walikullin wujhatun huwa mawliha fasabiqul khairat aina ma takunu yati bikum Allahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir ai mun karanta wannan aya malai yace abul aliya kenan cikin ma'anonin wannan aya mai girma malai abul aliya yake cewa wannan ana magana ne ga yahudawa kowane ɗaya daga cikinsu yana da inda yake kallo ko kuma yana da wata wujhatun nazar nashi inda yake ganin wannan shine daidai ita ce hanyar da ya dace bi daga cikin yahudawa haka su ma nasarawa idan ka same su zaka same su kala kala kashi kashi kowa yana ganin nan ne ya kamata ya bi to manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari cewa haka za ka kasu nasarawa 71 yahudawa 72 musulmai 73 haka za a yi ta kakkasuwa addini iri-iri to shine Allah ya ce wa kullin wujhatun huwa muwalliha fasabiqul khairat to shi dai Allah abinda yake umurta mana shine mu yi gaugawa wajen aikata aikin alheri ya za a yi ka gane cewa wannan aikin alheri ne kenan dole ka koma karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallama abinda ya karantar da shi da sahabban shi masu girma kenan shine su ne za su nuna maka cewa ga hanya albarka ko kuma ga hanya da za ka samu alheri ga hanya wadda take rigaye-rigaye ne wajen aikata aikin alheri sai Allah ya ce aina ma takunu yati bikum Allahu jami'a duk inda kuke Allah zai zo da ku kenan da wanda yake tutiya cewa musulunci ba addini na gaskiya ba ne nashi ne na gaskiya ba yahudi ko ba nasare Allah subhanahu wataala a gobe kiyama zai zo da kowa ga musulman ga yahudawan ga nasarawa Allah zai hukunci inna Allaha ala kulli shay'in qadir wannan aya sai ta daidai da aya da take cikin suratul maida Allah subhanahu wataala yake cewa li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku mun sanya shari'a ko mun sanya tsarin da ya kamata a bi wannan hanya ta shari'a yahudawa lokacin da Allah subhanahu wataala ya koma musu da annabawan su da shari'a da suka zo da tsarin da suka zo duk wanda ya aikata wannan shine addini haka su ma nasarawa annabi su da Allah ya koma musu da shari'a su da tsarin su to haka kuma lokacin da aka aiko da manzon tsira sallallahu alaihi wasallama sai zamanto ya shahe wurancan gaba daya ya zamanto akwai shari'a akwai kuma tsari sai Allah ya ce walau sha Allahu laja'alakum ummatan wahida inda Allah ya so da sai ya sanya kowa akan hanya guda babu zancen wani rikici ba wanne ya ce nashi ne na gaskiya wanne ya ce nashi ne na gaskiya to Allah sai ya shirya da kowa to sai da Allah bai niyan haka ba walakin liyabluwakum fi ma ataakum, Allah yana so ya jaraba ku cikin abin da ya ba ku. Lokacin da aka aiko da Manzo sallallahu alaihi wasallama, aka ba al'ummar duniya gaba daya alqur'ani. Wasu daga cikin Yahudawa suka karbi gaskiya, wasu daga cikin Nasarawa suka karbi gaskiya. To kenan Allah yayi ne dan ya ga su wane ne za su karba, kuma su wane ne ba za su karba ba. Jarabawa ne Allah yake ma mutanen duniya. Sai Allah ya ce fastabiqul khairat, kenan kamar ayar da take wannan suratul baqara, ma'ana dai ku yi gaugawa wajen aikata alheri. Ila Allahi marji'ukum jami'a, Allah subhanahu wataala dukkanku zuwa gare shi ne za ku koma. Da Allah subhanahu wataala ya ce aina ma takunu yatibukum Allahu jami'a, sai kuma Allah ne ya ce ila Allahi marji'ukum jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir, yana Allah subhanahu wataala mai iko ne akan ya hada kowa da kowa a musu hukunci. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu to shikenan yanzu ku ku rike naku, mu ma za mu rike namu. Aikin ku ba zai cutar da mu ba, mu ma aikin mu ba zai cutar da ku ba, kenan Allah madaukakin sarki shine zai shari'a. To yau zamu tashi min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjidil haram, aya ta 149. Allahu bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.
الله سبحانه وتعالى كتشا ومن حيث خرجت كنان جدت عندك هتو هوك كيويو fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram, kina idan zaka yi sallah kawai ana so ka huskanci wannan gida, daki na Allah mai daraja mai girma mai tsarki, shine ma na Makka, wannan daki na Ka'aba, duk inda kake to nan ya kamata ka kalla a matsayin al-qibla ta sallah ta duk wani musulmin duniya. Wa inna hu al-haqqu min rabbik, kuma kasancewar an sanya Ka'aba ta zama ta ce al-qibla, to wannan shine gaskiya daga wajen ubangijinka. Kina abinda Yahudawa suke hodi da Nasarawa suke hodi, wannan kada kai la'akari da shi. Wa wallahu bi ghafilin amma ta'malun, Allah subhanahu wataala kuma ba zai ba mai kau da kai bane da abinda kuke aikatawa, Allah ya sani kuma yana nan a rubuce, mala'ikun shi suna nan. Wa min haythu kharajta, Allah ya ce kuma duk inda ka fito, fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram, ma'ana kenan ka huskanci wajen ɗakin harama, ɗakin Ka'aba, nan za ka kalla ka yi sallah. Kenan kun ga kusan wannan aya ta uku kenan, can baya mun karanta guda yanzu kuma ga guda biyu. Sai kuma ya ce wa haythu ma kuntum, to ku kuma musulmi gaba ɗayanku da kowa da komi, fawallu wujuhakum shatara, ku huskanci huskokinku daidai gaɓar shi ko kuma wurin shi. Kenan ba dole ba sai mutum ya yi gab da Ka'aba, kawai idan an ce nan gabas ce, ga gusum, ga arewa, to kawai abin da ya baya gaba ɗaya gabas ne, duk inda ka kalla ka yi daidai. Li Allah ya kuna linasi alaikum hujja, dan kada ya kasance hujja ga mutane, Yahudawa ko Nasarawa. Domin a cikin littafin su Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa annabin na ƙarshe da za a aiko, Manzo sallallahu alaihi wasallama, alƙibla shi ta ce ɗakin Ka'aba. Kenan in ya zamanto yana kallon Baitul Maqdis, to kenan kamar akwai tufka da warwara, kamar labarin da aka ba su bai cika ba. To shine لئلا يكون للناس عليكم حجة, dan kada ya zamanto akwai hujja ga mutane akan ku Yahudawa, su ce a ki a ba shi bane ma, ai inda shi ne da ɗakin Ka'aba ya kamata ya kalla ya sallah, abinda aka karantar da su a cikin littafin su. Illal ladzina zalamu minhum, sai wanda suka zalunci kawunan su daga ciki, sune mushrikai wanda suke larabawa fala takhshawhum wakhshawni Allah subhanahu wataala ce kada ka ji tsoron su ni ya kamata ka ji tsoro in ji Allah subhanahu wataala wal utimma ni'mati alaykum kuma dan in cika ni'mata a gare ku la'allakum tahtadun kuma dan ku shiryu tabbas ku zamanto kuna kan hanya mai kyakkiya mala yace haza amrun salisun min Allah ta'ala bi istiqbal al masjid al haram wannan aya wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta guda uku Allah ya kawo dan ya akkada ya nuna cewa lalle dakin Ka'aba shine ya kamata ko kuma shine al-qibla ta yanzu yace min jami'i aqtar al-ard di inda mutun yake a duniya li Allah ya kula lillahi alaikum hujja kenan dan kada ya zamanto ahli kitabi suna kawo muku hujja su ce a littafin mu an ce Ka'aba ita ce al-qiblar ku kuma yanzu gashi kuna kallon baitul maqdis to sai Allah ya daidaita waccan maganar Allah subhanahu wataala ya daidaita ta yanda take sai malaje fa iza faqadu zalika min sifatiha in ya zamanto an rasa huskantar dakin Ka'aba ayi sallah to kamar wani al'umma ko kuma wannan manzo sallallahu alaihi wasallama ya rasa wani siffa daga cikin siffofin da aka ba su labari cewa wannan manzon haka zai zo kuma ga al-qiblar shi rubbama ihtajju biha ala al-muslimin malaje to kuma tana yawa sai su rika ma musulmai mana suna kafa musu hujja anna Allah ta'ala ikhtara lahu tawajjuhu ila baitul maqdis Allah maraukin sarki a canda ya za'a mushi ya kalli baitul maqdis da farko saboda wata hikima ta Allah in ji malam lima lahu ta'ala fi zalika min hikmatin saboda wata hikima ta Allah sai yasa aka kalli can da wari kuma yanzu sai yasa aka juyo aka kalli dakin Ka'aba wanda kuma ita ce al-qibla da aka siffanta ma Yahudawa da Nasarawa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama da al'ummar shi ita ce al-qiblar su malaji fata'a rabbahu ta'ala fi zalika annabi sallallahu alaihi wasallama sai ma ubangijin shi da'a summa sarafahu ila qiblati ibrahim sai nan kuma sai ya juya shi zuwa ga dakin Ka'aba al-qibla ta annabi ibrahim alaihi salam hamtasal amr Allah fi zalika aidan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai zamanto mai koyi ne da umarnin ubangiji madaukakin sarki kaga akwai hikima ana wasu kadai jarabawa gajeruwa ta sa suka bar imani ashe da mai imanin ba da gaske bane kasancewar Allah madaukakin sarki ya sanya a kalli baitul maqdis ayi sallah wata rana kuma sai Allah ya shahi sai ya ce a kalli dakin Ka'aba to wasu daga nan suka ce a addinin ma kenan ba gaskiya bane yaya za a yi magana biyu yanzu a ce a kalli nan kuma yanzu a ce a kalli nan sai Allah ya ce walillahi al-mashriq wal maghrib da ma hudu rana gabas da yamma gusum da arewa duka na Allah ne in ya ga dama ya ce a kalli gabas in ya ga dama arewa ko gusum duk inda Allah ya umarni in dai musulmi ne mai imani to ne ya kamata ya kalla tunda daman can Allah ne ya ce kalli baitul maqdis to yanzu ya ce kalli dakin shi kenan dakin Ka'aba kenan kaga babu wata matsala duk wani wanda ke mai imani to shine malai ya ce wannan hikima ce Allah subhanahu wataala yayi jarabawa ga wasu kuma manzo sallallahu alaihi wasallama daman shi mai biyayya ne sai ma Allah biyayya a can kuma ma Allah biyayya a nan yanzu abinda Allah ya umarni shine yake sai Allah ya ce fala taqshawhum wakhshawni ay la taqshaw shubaha az-zalama al-mut'annitin duk wanda suke masu ma Allah kara tsaye az-zalimai wanda suke marasa bin hanya ta gaskiya su da yawa sukan yi ma waɗanda suke kan hanyar gaskiya barazana cewa dole ku zo mu tayi tare ko kuma dole ka bar wannan abin da kake ko mu kore ka daga gari ko mu kashe ka ko mu hana ka kaza ko mu sa maka takunkumi abubuwa dai wanda ya kama da wannan mana duk wanda yake kan hanyar gaskiya to zai samu irin wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce fala takhshawhum wakhshawni kada duk wani abu da za su gaya muku a matsayin ka na mai imani mai bin gaskiya to kada ya zamanto kana jin tsoro babu abin da zai same ka sai abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara kullun yusibuna illa ma kataba Allahu lana wa afradul khashyata li Allah subhanahu wataala sai ya ce in dai tsoro ne to ku takaita ni gani kadai to kaga ma yana daga cikin abin da malamai suka bayani da babin tauhidi cewa a cikin tsoro akwai wanda suke ma Allah shirka duk wanda zai ji tsoron wani akan abinda wani bai da iko sai Allah to ka tabbatar a wannan lokacin kai shirka da Allah kamar yanzu kana nan kawai wani ya rika ka rika tunanin wani zai kashe ka yana wani gari da ba wai yana kusa da kai ba yana rike da wuka ko wata guduma zai sara ma wannan tsoro ne na dabi'a, amma a ce baya cikin masallacin nan, baya garin nan, bai unguwan nan, amma kake tunanin wane zai kashe ni, ko wane ina tsoron ya raba ni da arziki na, ko ina tsoron ya raba ni da raina, ya raba ni da lahiya, ko ƴaƴa, ko abin da ya kama da haka. To wannan tsoro, tsoro ne da shirka, shirkul khashiya. Allah ne subhanahu wataala kadai ya kamata mutum ya ji tsoro cikin abin da babu wani wanda yake isa iya yi sai Allah madaukakin sarki, shine ma'ana ya kama ka a kowane lokaci, a lokacin da ya ga dama. Amma duk wani mutum ko zai tamaka da sihiri, ko zai tamaka da wani abu daban, in dai ba wai yana kusa da kai bane da wani makami ko abin da ya kama da wannan, babu wanda isa ya kashe ka idan Allah subhanahu wataala ya nuwaci cewa lalle dole sai ka rayu. Haka kuma idan Allah ya nuwace ka da wani arziki, ko da mutanen duniya gaba daya kowane ne ko suwaye suka yi niyya sai sun amshi, sai Allah ya tabbatar. Kuma idan Allah ya ce sai ya amshi, ko da suna so su tabbatar da wannan abun, to sai Allah ya amshi kayan shi. To wannan tauhidi ne wanda dole ne kowane mai imani, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya karantar da manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai, to haka ya kamata mai imani ya kasance. Kada ka ji tsoron azzalimai wanda suke masu shirka da Allah, waɗanda za su maka barazana akan cewa kada ka bi hanyar gaskiya. Fala takhshawhum wakhshawhum, malaji fa innahu ta'ala huwa ahlun an yakhsha min, Allah shine wanda ya cancanta a ji tsoron shi. Dan kowa bai da komi, kenan menene abin tsoro a gare shi? Wal utimma ni'mati alaykum, Allah ya ce dan in cika nema ta a gare ku, li alla yakuna lin-nasi alaykum hujja, kenan kuma dan kai da zama to hujja a gare ku game da mutane. Mala sai ya ce ayli utimma ni'mati alaykum fima shara'atuhu lakum min istiqbal al-ka'ba, dan in cika muku ni'ima. Mecece ni'imar wannan huskantar dakin Ka'aba da za a yi? Dan siffata ta wannan al'umma kenan Allah subhanahu wataala idan ya ce a huskanci al-qibla, kamar ya cika ni'ima ga wannan al'umma da kuma wannan manzo sallallahu alaihi wasallama. Litakmila lakum shari'a min jami'i wujuhiha, dan Allah ya cika muku shari'a ta kowane bangare. Wala allakum tahtadun, dan kuma ya zaman to kun shiryu zuwa ga hanya wadda take mai kyau. Ila ma dallat anhu al-umam hadainakum ilayhi, Allah ya ce al'umma da yawa an mata umarnin cewa ta kalli wannan daki shine a matsayin ta na al-qibla, da yawa daga cikin al'ummu suka kiya. Kaga Yahudawa ba su ma yi imani ba da manzo sallallahu alaihi wasallama, balle kuma su yarda al-qibla su ita ce dakin Ka'aba. To wannan bata da mutane da yawa suka yi, sai Allah subhanahu wataala ya shiryar da manzo da kuma al'umman shi, shine wala'allakum tahtadun. Mala ya ce wa khassasnakum bihi, muka keɓance ku da wannan al-qibla cewa ta kuci. Walihaza kanat hazi al-umma ashraful umam wa afdaluha, dan haka sai wannan al'umma ya ta zama tana daga cikin manya-manyan al'umma wanda Allah subhanahu wataala ya sanya su tatattun al'umma wajen tsarki da daraja da kuma matsayi da kuma fadala, kasancewar annabin da ya zo a cikinsu shi ne mafifici, kuma shi ne cikamakon annabawa, daga shi babu wani. To kaga wannan ni'ima ce da Allah subhanahu wataala ya ma musulmai. Amma menene a nan babban abu wanda za mu yi la'akari da shi? Shi ne biyayya ga Allah da manzon shi. Yanda manzo sallallahu alaihi wasallama yake biyayya ga Allah, to haka mu ya kamata mu yi biyayya da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam. Man yuti ar-rasula faqad ata'a Allah, duk wanda ya ma manzo sallallahu alaihi wasallama biyayya to kamar ya ma Allah biyayya ne. Shi kuma yana daga cikin siffa ta mumini mai imani, ya zamanto a kowane lokaci kai biyayya ita ce taka, ba wai kirkire ba, ko kuma ra'ayi, ko kuma addini sai ya ma dadi a lokacin da zaka yi. To wannan duka ba sa daga cikin siffa na mumini wanda ke mai imani, mabiyi na Annabi sallallahu alaihi wasallama. So ake kama manzo sallallahu alaihi wasallama biyayya, ko da ka san abin da ya hodi amfanin shi, ko baka san amfanin shi ba, ko zaka iya ganewa ko ba zaka iya ganewa ba, so ake kawai ka bi manzo sallallahu alaihi wasallama ido rihe, banda kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda ake mishi wannan biyayya, abinda ake cewa taqlidul a'ma. Ya zamanto kana koyi da wani 100%, to wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha, addini ne tatacce daga Allah madaukakin sarki. To duk wanda ya bar wannan biyayya, so da yawa ana ake samun matsaloli game da addini, abinda ya shafi bid'a, abinda ya shafi shirka, abinda ya shafi addini ya ba mutane wahala. Kaga cewa ka kasa yi, to wannan mafi yawa mutun ya bar hanya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam dan hanya ce muhajjatul bayda ko kuma addini ne wanda yake samha ma'ana kenan akwai wasu a ciki akwai wadi duk abin da ya tsanani ma kamar yadda malamin usul fiqh suke cewa idan zaqa al'amru ittasa'a a shari'ar musulunci sai ga lokacin da kake tsammanin abu yayi tsanani to a lokacin sai ya zama yayi wadi yanzu misali idan ka dauki cin musse haramu ne to lokacin da kai ka samu kanka cikin tsanani yunwa cewa babu wani abinci babu komai ga musse nan sai Allah subhanahu wataala a dalilin wadin musulunci da kuma rahmar shi sai Allah ya halitta maka zaka ci musse har ma kai guzuri da shi duk lokacin da ka kai inda ka kai zaka samu abinci na halal sai kuma kai watsi da shi to kaga kenan addinin musulunci yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi malami suke bayani duk lokacin da ka samu tsanani to sai ka samu sauki idan ka rasa ruwa ka buga shikenan sai kai taimama kasa ko ina zaka same ta haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa waju'ilati lil ardi masjidan wa tahura misali irin na kirisoci a ce dole in zakai sallah sai kaje coci sai kaje ina ne to shi ko manzo sallallahu alaihi wasallama sai karantar da mu cewa an sanya mini kasa ta zamanto masallaci kuma ta zamanto abin tsarki kai taimama kuma kai sallah nan take kai tsaye to wannan duk yana daga cikin ma'ana wusul ko kuma wadi na addinin musulunci so da yawa an kaga abu ka kasa yi wahala to in ka bincika in ka bibiya sai ka ba addini bane a ce sai kai raka'a duhu a watan Ramadan dama kuma ka sha ruwa ka gaji ko sai kai raka'a duhu biyu gangan jikinka bai iyawa to sai ka samu yaushe ne a ina ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya umurni babu koko addini kuma ba a mai adadi sai duk wani in ka samu wani adadi a addini to in ba manzo bane yace adadin kaza to kawai ka tabbatar da cewa wannan bid'a ne wannan kaida ce wanda take muntashara wa zatsiya in ba annabi bai ce kai adda a qawa kaza ko kuma kai raka'a qawa kaza to duk wanda zai ce ma kai dubu kaza ko kai dari kaza wannan duka ra'ayi ne ba addini bane da Allah Aisha ta karantar da mu hatta sallar da ake ta dare take cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ma zada ala 11 raka'a la fi ramadan wala fi ghairihi sallar dare da mutun zai yi annabi sallallahu alaihi wasallama bai taba karawa abu sa 11 ko kuma 13 a wata ruwaya tace a cikin ramadan ko a cikin watan ramadan ko ba a cikin watan ramadan ba kaga wannan shine addinin Allah shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama karantar zaka iya yi a takaice kai barci ka tashi kai bauta Allah kai karatun qur'ani abubuwa wanda suke masu sauki to amma sai a jero ma mutane abubuwan da ba su iya ayi raka'a kaza ayi raka'a kaza kuma a bada wurdi kaza to duka in dai ba daga halshen annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba to suna ake cewa bid'a izi dan ka dauki istighfari annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mura daga cikin azkar mutum ya kafa dare manzo sallallahu alaihi wasallama yace yana ma Allah istighfari a cikin wuni so 100 to kaga kenan in mutum ya takaita a wannan lokaci to sunna ce ta sa aka ce adadi kaza kuma sunna sai ta karantar ma in kana kasala kai adadi guda 10 a cikin sunnah muslim za ku gansu da yawa ko kuma kawai in kai kafa ɗaya ma ya isa to musulunci yana aiki da yanayinka to shi kuma duk abin da zai zama to na kirkire ne sai ka samu bai aiki da yanayin ya kake kawai sai a ce mai son kaza kawa kaza zai yi mai son kaza ba a la'akari da mai rashin lahiya ko yaro ko kuma a wannan babba ne ya manyanta to shi ko manzo sallallahu alaihi wasallama kaga hadisi ya tabbata wani lokaci hatta sallah ta farilla idan ya zo ya ce yana tunanin zai tsawo da ya ji kukan yaro mata suna zuwa masallaci kawai sai ya takaita ya karanta irin su kulhuwallahu da sauransu saboda mai takaita ma uwar ya san uwa idan ana sallah ɗanta yana kuka za ta shagala idan mara lahiya bai da lahiya ya yi sallah a kwance ko kuma ya yi a kishingide ko kuma wanda yake a bisa abin hawa to duka sunna ta karantar da mu to idan muka yi nesa da sunna sai mu je kwashe-kwashe a nan kuma za mu sha wuya so da yawa sai ga mutum addini ya mushi wahala har ma ya ce shi baya iyawa to dan inda muka zo biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da Allah ya karantar da shi za ka samu addini sauki gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yassiru wa la tu'assiru wa la yushadda addini ahadun illa ghalabahu kullum manzo sallallahu alaihi wasallama shi yana magana ne akan takaitawa hatta aiki da zaka yi na ibada ba a so kai aikin da zai sa ka hazzice ka ta ce gaskiya gobe ban na iya na gaji mana na kasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin da'a irin al'adar shi sai ya karantar da mu me yake cewa khairul a'mal adwamuha wa in qalla aikin da yayi alheri shine aikin da ya dawoma ko da dan kadan ne ka dawoma misali da a ce shafa'i da wuturi sai kai shafa'i raka'a biyu sai kai wuturi raka'a guda sai kai tabarci wani shi kuma sai ya zo raka'a 11 bai sake yi hisati mai zawa ko kuma ba zai sake ba sai wata na gaba to wannan mai shafa'i da wuturi ya yi shi duk raka'a 11 da yake saboda manzo sallallahu alaihi wasallama shi yana magana akan dawoma menene fadalar dawoma lokacin da baka da lahiya ko kai bulaguro wani duka hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama sai malaiku su rika rubuta maka ai wane akwai al'adar shi cewa in dai ba bulaguro yake bai da lahiya yana shafa'i da wuturi kullum to sai an rubuta mala dan amma ya zaman to kana yi yau sai ka fasa sai ai kai sati biyu ko sai wata daya to kenan kaga baka da wannan lada to wani hadisin Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama مختير بين الامرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اسما ان الله yace mishi ga shari'a biyu ayi kaza ko ayi kaza Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya zabi wanda yayi saukin in dai ba zanibi bane to shi manzo sai ya dauki mai sauki to wannan shine addinin Allah so da yawa muka samu wahalhalu da rashin dabbaka addini yanda ake so to ba komai kai mu wannan ba sai mu bar na annabi sai mu zo da namu to shi kuma irin wannan in dai abu kirkire ne sai ka samu kowa sai ya kara in mu yanzu muka yi to sai ka samu ƴaƴan mu idan suka zo sai sun kara su ma ƴan sun suka zo sai sun kara tunda ba addini bane bai da iyaka har ya zamanto mutane sai ya zamanto musu alaka kai sai ma su fasa addinin gaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da mu kenan wannan aya tana karantar da mu da aka canza alqibla zuwa alqibla umurni ne na Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallama kuma shine horkun mu bin umurni kuma duk mai imani haka ya kamata ya bi to a cikin sai aka samu munafukai da wanda imanin su da man ba imani bane cikakke wai suke ganin kaman akwai matsala saboda an kalli nan kuma yanzu an zo an kalli nan sai suka yarda to kaga wannan baya daga cikin wanda suke masu imani ana so mutun ya saba mazuciyar shi duk abinda annabi ya umurni kawai kai gulgudun iyawa hani kuma sai ka bar shi kai tsaye wannan shine addinin Allah ba ce ba dole sai kai duka gaba daya kamar yadda bid'a suke tuma alisunna wai a ce sai an yi yanda annabi ya yi sai wani ce yau kai za a iya yanda annabi ya yi ba ce ba sai kai duka gwalgwado annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu hadisin gatacce ya ce ma amartukum bihi fa'atu bihi mastata'tum abinda na ce ku yi ku zo da shi gwalgwado yanzu misali ka ɗauki sallar dare aka ce 11 ko 13 wani ya tashi ya shafa da wuturi shikenan ya isa wani shi kuma ya yi 7 wani ya yi 9 wani ma ya wuturi kadai ya barcin shi duka kowa ya samu ladan shi kowa gulgulan yanda zai iya gulgulan yanda zai samu ladan shi a wajen Allah madaukakin sarki to amma idan aka ma mutane bugu guda to kaga wannan sai ya huta daga yanayi na sauki inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yadda sanda cewa kada ketara shine cewa ma da haitukum an fashani gobe abin haji shine ake so kawai ka hanu kaka ce gobe ko jibi ko kuma wannan banda iya hanuwa sabo ne amma dai zan ci gaba da yi to wannan bayan daga cikin sifar imani umarni na manzo sallallahu alaihi wasallama su ake mutun ya yi shi ido rihe gulgudan iyawan shi wannan kuma shine imani fattaqullaha masdatu na'am kuma arsalna fi
kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون
نعم الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا كما يندمك أيكو منزو أتشكنكو منامنكم كينكو متنا مكة لا ربوا يتلو عليكم آياتنا ينا كرن تامكو آيو يمو إن جاء الله ملوكين سركي ويزكيكم كما ينا سركيكو لدونا أبوان ديكنا أشاني نمركيو ويعلمكم الكتاب ينا كرنتدكو القرآن والحكمة دا حديثي ويعلمكم yana sanar da ku malam takunu ta'lamun abinda ba ku sani ba. Akwai labarai da yawa wanda Larawa ba san da shi ba, su Yahudawa sun sani a cikin littafin su a rubuce. Sai Allah ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake karantar da Larabawa, wanda su Yahudawa sun boye sun ki karantar da mutane. Sai Allah ya fazkuruni azkurukum, ku ambace ni, ni kuma sai ambace ku, inji Allah madaukakin sarki. Washkuruli wala takfurun, kuma haka ya dace ku gode mini, kada ku mini butulci, kada mutum ya kafirce mu Allah, ya kafirce mu ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya mishi. Mala yace yuzakkiru ta'ala ibadahu almu'minin, Allah yana tunatar da mu a matsayin mu na masu imani. Ma an'ama bihi alaihim min bi'sati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, abinda Allah ya mana ni'ima na aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin ni'ima bace, musamman waɗancan mutane wanda suke jahiliya, ba san komai ba, kisa da sata da zalunci da zinace-zinace da abubuwa waɗanda suke marasa digi da yaƙe-yaƙe. Abinda bai kai kawo ba sai a yi ta yaƙi tsakanin kabila wannan da kabila wannan, shekara shekaru barkatai, shekara 20, shekara 10, shekara mana abubuwa irin adawa ta gado, waɗannan suna adawa da waɗannan, waɗannan suna adawa da waɗannan, kuma su gadan ma da ɗiyansu. To waɗannan mutanen su suka san cewa lalle aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama ba ƙaramin ni'ima ba ce. Babu wanda zai san musulunci sai wanda ya rayu a inda ba musulmai, ko kuma mutumin da da shi ba musulmi ba ne yanzu ya zamanto musulmi. Amma su kamar mu jikoki kakannin kakanni sau da yawa, ma wannan ya sa muke ma musuluncin rukun sakai na kashi, mana ban ba shi wani muhimmanci ba. Saboda me? Mu mun gade shi daman iyaye musulmai ne, da muka tashi daman musulmai ne. Amma Allah ya kiyaye, in aka samu wanda ya rayu inda ba musulmai ba, kowa yake abin da ya ga dama. Zina ba wani abu bane, cin dukiya haramu, kisa, abubuwa ga sunan irin na mamaki wanda ya saba ma al'ada, amma ba komi bane. To wannan idan ya zo shiga musulunci, shi zai ma'ana gaya maka cewa irin daɗin da musulmi yake ciki, ko kuma irin wannan musuluncin darajar shi. So da yawa za ka samu wanda yake ba musulmi bane, idan ya shiga musulunci abubuwa da yawa sukan bashi mamaki. Wanda shi da ba musulmi bane, mutum ne gashi iri biyu, amma wannan yana cikin sa'ada, wannan kuma yana cikin ta'asa, mana cikin wahala da rashin kwanciyar hankali da tashin hankali. To imani da kuma zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam aiko shi da Allah yayi wata ni'ima ce ta musamman. Idan an ce ni'ima, shine abinda zaka ji dadi. Duk wani wanda ke mai imani mumuni zaka samu imani, inda imani yana cikin zuciyar shi, to zaka samu cewa mutum ne mai sa'ada. Menene sa'ada? Kwanci hankali da more rayuwa, babu tashi hankali, babu hasada, irin abinda yake tawasa zuciya yake kona mutum. Babu kuma duk wani abin da Allah ya kaddariya, kaddara ta alheri ko ta sharri, musulmi ya yi imani ya bada gaba, kenan babu abin da zai dame shi. To wanda ba musulmi ba, shi kuma idan wani abu ya samu na kaddara, ko ya ce wane ne, ko kuma ya ce a shi ne ya kuskure, yararkin shi ci. To wannan kaga musulmi bai da wannan. To shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya dace mu yi tuntuni wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko zuwa gare mu, manzo sira da amsala tabbata a gare shi, wanda ya tulu alaihim ayatillahi mubayyinat wa yuzakkihim, ayoyin Allah bayyanannu. Ga sunan a hili an ce bayyinat, abinda bai buƙatar wani koyo, wannan kuma shine addinin Allah. Ba cewa na su wane ne, ko dai unguwa kaza, ko kuma wani gungu nasu ne su kadai, ko kuma na Larabawa ne su kadai. A addini wannan addinin musulunci addini na kowa, sau ya kasance baka fata ne, kowace irin kabila ne, jawata kowane irin kabila, mutum ko aina yake, yau da ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama ɗaya yake da kowa, kawai illa tsoron Allah shine yake kafifiku, inna akramakum indallahi yattaqakum. Idan baki yayi imani akan Balarabe, to yayi shi a wajen Allah. Haka shi ma Balarabe idan yayi baki imani, yayi shi a wajen Allah. Kabilar wani idan ta yi imani, amma babu zancen fifiko na kabilanci, ko kuma na dangaranci, ko kuma na fata, wanda duka a musulunci babu su, yana daga cikin abinda musulunci ya shahe su, babu alama su, babu kurar su game da a cikin addini. Shine ma'ana ayatin bayyinat, ayoyi waɗanda suke na zahiri. Aka samu ɗaya wasu daga cikin ƙungiyoyi na addini kamar ɗariƙu da sauransu, wani abu na addini sai a ce sai an baka, ko kuma sai kai wata hidima, akwai wani matsayi da zaka kai na martaba na bautar Allah, a lokacin ne sai a sanar da kai da wani abu. To kaga duka tsari ne wanda wasu suka tsara shi, amma addinin Allah ba haka bane. Annabi sallallahu alaihi wasallama, yau ka musulunta, yau ka shiga addini, za a karantar da kai komai, duk abin da ya dace, sallah ne, azumi ne, zakka ne, me ya kamata, alakarka da Ubangiji, alakarka da manzo, alakarka da musulmai, sai an karantar da kai. Ba a cewa akwai wani abu koyayye wai sai ka kai wata martaba, ko kuma akwai wani abu wanda yake in ba malami ba, abu wanda ya san shi. Haka ake cutar mutane, ana musu kowanne addini, sai a ce akwai wani matsayi su malam wane ne suka kai. Saboda haka babu wanda ya sai ya ce maka kaza, ko ya ce ma i ko ka bari sai shi. To kaga a lokacin an kawar da mutane game da manzo sallallahu alaihi wasallama, annabi shine zai ce kai ko ka bari. Kina da aka wani wanda zai iya ce ma kai ko ka bari a matsayin kuma addini, kamar amma manzo kishiya sallallahu alaihi wasallam. To wannan kuma shine abinda ahlus sunna suke magana akan shi. Mana a bar duwani wanda ake ganin malami ne, ko da yana da girma, yana da matsayi, ta ina ya samu matsayin shi, inda manzo sallallahu alaihi wasallam bai Allah bai aiko shi wannan addinin, da bai silbe da matsayin shi. Kenan saboda haka wai ba wai an kaskantar da matsayi na malume ba, a'a, ko kuma an kaskantar da wani wanda ake ganin shehu ne, ana ganin shehuntakan manzo sallallahu alaihi wasallama, wanda babu wanda zai inkari a matsayin ka na musulmi ka ce akwai shehu wanda yake annabi, kaga babu wanda zai hudu wannan, ko kuma wani wali wanda ya sa Abubakar, su Umar, su Usman, su Ali. To shi yasa ayatun bayyinat ayoyi ne wadihat hili, kamar ka ce wata a daren 13, 14, 15, ko kuma rana lokacin da take wajen 12, wanda babu wanda zai ce ja kuɗa mini inganta ina rana take. To wannan shine addinin Allah, tantagar ya yi. To haka kuma wasu daga cikin malaman bid'a sukan sukan ahlus sunna, saboda mi ana irin yadda ake karantar da mutane cewa alaƙarka ta addini alaƙa ce ta Allah, tsakaninka da Allah, ba wai tsakaninka ba da wani, sai ka bi wasuɗa irin wanda su kuma sai su ce a sai an biyo ta hanyar malam wane, shi kuma sai ya caje ka wani kuɗi. Saboda mi wannan ne ake karewa. Su kuma ahlus sunna suna nuna maka alaƙarka da Ubangiji kai tsaye, alaƙarka da addini alaƙa ce kai tsakaninka, imaninka da Allah, banda kai babu wani wanda zai shiga, babu wanda zai shiga tsakaninka da Ubangiji. Hatta manzo sallallahu alaihi wasallama bai karantar da cewa wai mu biyo ta hanyar shi shine shi kuma shi sai ya dauke mu ya kai mu, a'a, mana umurnin Allah ne yake ba mu kai tsaye sallallahu alaihi wasallama. Kuma idan muka mishi da'a mun ma Allah ta'a kai tsaye, man yuti rasulahu faqad ya ta'a Allah, to ba a samu Allah wasita. Mana kace dole ni yanzu laihi na yayi yawa, ko kuma ni wane ne, ni ba malami ban kai ba komi, ya za in kirayi Allah? Kenan dole sai dai in dauje malam, shi kuma malam sai ya gama ne da Ubangiji subhanahu wataala. To kaga wannan kuskure ne, wani daga cikin hanyoyi wanda suke na bid'a. So kuma sai su rika tunzura, musamman wanda ba su yi karatu ba, sai a ce wane kai, sai a rika kamanta Ubangiji wai da wani shugaban ƙasa, ko wani firayim minista, ko wani mai matsayi, a ce yanzu ka iya zuwa wani shugaban ƙasa, ai dole sai ka nemi iso ko wani ya kai ka ko wani abu. To kaga wannan misali ne ma al-Fariq. Allah subhanahu wataala girman shi ya wuce wannan. Shugaban da bai san ba abin da yake bayan katanga, shugaban da zaka zo ka tsaya da shi, abin da yake aljuhunka in ba kai gaya mishi bai sani ba, to ya zaka gama shi da Ubangijin da duk motsinka komi ya san inda kake, subhanahu wataala ya san abin da yake tare da kai. Yanzu shugaban da inda zaka ga gaida shi kana cewa sai kai, in ba kai ba sai kaza sai kaza, amma a zuciyarka kana ya zagin shi bai sani ba, ya zaka gama shi da Ubangiji subhanahu wataala? Misali ne marasa digi wanda bai da alaka, Allah madaukin sarki yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib, wanda ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallama, in bayuna suka tambaye ka game da ni inji Allah, yace ka ce musu ina kusa, fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani, duk wanda ya kira ni zan karba mishi. Kenan ba sai ka je wani wuri, kana cikin ɗakin ka, kana cikin garin ku, kana wajen aikin ka, kana ya kiran Allah kai tsaye, Allah subhanahu wataala zai karba maka. Bari ma dai rashin kiran Allah shine laihi. Allah subhanahu wataala ce innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rashin kiran Allah shine laihi game da imani. Bari ma dai ya zamanto kai ka nuna kamar baka da alaka da Ubangiji, kenan kana daga cikin masu girman kai, ka wadatu kanka, to wannan daga cikin laihi. So ake ka kirai Allah kai tsaye. duk zunubin ka ko da zunubin ka zai tokare sama Allah subhanahu wataala kowace abu da take zai karbi tubanka kuma ya gafarta maka zunubanka kai yana daga cikin rahmar ubangiji subhanahu wataala in ya ga dama ma laihin da kai kake ganin yawan su yake hana ka tunkari ubangiji sai Allah ya canza su zaman tolada wanda daga cikin bayan Allah akwai wanda Allah ke musaka fa ulaika yubadullahu sayiatihim hasanat Allah sai canza mummuna sai zaman to mai kyau to saboda haka kenan ashe kaga matsala ne a hada mutane da mutum a ce sai ka bi wasuda Allah shi yake da rahama Allah shi yayi ka kuma shi ne ya kamata ka bauta mishi ka kira shi kai sai Allah subhanahu wataala sai ya gafarta maka ya amshi tubanka kuma ya ji tausayinka madaukakin sarki saboda rahamar shi wasi'a ce rahmatullahi wasi'a kuma kusan dubu ce ko kuma dari ce sai Allah ya dauki daya sai ya watso duniya diyan zawon da kake ganin rahama ubangiji subhanahu wataala daya ne a gobe kiyama Allah zai cika mi'a zai cika rahama dari shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu hadisi da yawa irin abubuwa na ceto abubuwa na Allah subhanahu wataala wani bawan mu Allah zai kiraye shi ya ce kai kai kaza kai kai kaza kai kai kaza ya ce eh ya Allah sai Allah ya ce jika na sace ka mana Allah sai ya gafarta mishi to anan a gobe kiyama Allah zai hudo wannan rahama ta shi dari gaba daya to kenan kaga illa ne a ce a gama ka da dan adam saboda shi dan adam lokacin da kake roƙon shi lokacin yake tsanarka lokacin da zaka ce wane ka je banka samu kofa kaza nake so yau kai gobe kai jibi ya ce kai in wane zo ma ku ce ban nan to shi kuma Allah subhanahu wataala lokacin da kai yawai ta kwankwasa mishi kofa a lokacin da yake yawai ta karbanka subhanahu wataala bari ma dai ya siffanta wanda ba su kwankwasa mishi kofa ba su kiran shi sune masu girman kai yace sai da kuna jahannama dakhirin Allah zai sa su jahannama wanda ba sa bukatuwa wajen Allah madaukakin sarki so ake kankan roki Allah kai tsaye kada ya zama to mutun ya kiraye wani bawan Allah ne mala'ika ne ko dutsi ne ko wani abu ko abin da ya kama da wannan duka wannan shirka ne Allah zaka kira kai sai kawo ka ce ya Allah amma ka kirayi sunan wani to kaga wannan yana daga cikin tsantsan shirka kamar da wasu daga cikin dariko na musulunci suke karantar da wasu wani lokaci a nan gabas muka je wa'azi wani kauye suna da wani shehu a karkaran aka samu diyawa suka gane sunna haka musu masallaci kusan irin wannan da makaranta sai suka cikin tambayoyi wani ke tambaya wai lokacin da suka shiga sunna shi shehun sai yayi ko musu ya ce kas kara kiran shi daga yau ko wata musiba ta same shi kas su kiraye shi muka ce musu ku kun huta Allah ya tsame ku daga cikin shirka babu wani shehun da mutun zai fadi ko wata musiba ta same ka zaka kiraye shi mana zaka kiraye Allah ne dama wani menene kariya ce musu ta phone nine kuma anan ake ba mu labari wani shi kuma yana sai da mai kawai shehu da ya zo da mota sai a ce a sa mai sai a zo mai ya wuce ana mushi addu'a wata rana aka zo mai yace gaskiya shi an ba shi kudi aka ce wani shi ma ko ya shiga wajen su wani ya gane sunna kaga cuta ce manzo sallallahu alaihi wasallam bai karantar da haka ba Abubakar Umar Usman Ali bas karantar da wannan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam a hayyara su ma akwai rigar shi ta yaki silken shi jingina wajen wani bai hude saboda abinci da ya kawo gidan iyalin shi ba zancan roko a matsayin shi na manzo sallallahu alaihi wasallam akwai su irin su Abdurrahman Auf masu kudi ai yana iya ce musu ku zo ku rika ci da gidana duk wani ya rika kawo abinci gidana manzo sallallahu alaihi wasallam bai haka ba abin da yake gare shi da kishi aikata sai ai wata ɗaya wata biyu ba tsora tukunya ba gidan manzo sallallahu alaihi wasallam illa al-aswadai da ruwa da dabino babu ruwan shi a ce wane zo ka muni kaza wane zo ka muni kaza to wannan duka tsari ne wasu suka huddo shi a musulunci dan su ci da gumin wasu kawai mutun ya zauna a mishi hidima da shi da diyan shi da matan shi kuma addini bai karantar da wannan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da wannan hanya ba malami aikin shi Annabi yace ulama'u warasatul anbiya kawai ka ce ma mutane ga hanyar gaskiya ga wannan mai kyau ne wannan mara kyau ne amma wai su maka hidima ko su za su dauki nauyinka ko su za su maka kaza to wannan duka baya daga cikin aikin addini sai dai in ya zamanto a ce wani malami ne ko kun dauko shi zai karanta da yayanku zai karanta da matanku ku kullace su bai wata sana'a sai ku mishi albashi to sai dai wannan amma a ce haka kawai dan karantar da kawa da kake dan Allah baka alqur'ani Allah ya karantar da kai hadisi kana dan ma mutane fadakarwa ka ce dole sai sun kalle ka dole sai sun dauki nauyinka sai sun ma kaza to wanda kai bada cikin karantarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam kenan Allah madaukin sarki anan yana so ya tuna mana ni'ima ta aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kowa idan ya dibi kanshi da yanda yake rayuwa da yanda yake wani shi yake rayuwa da wanda ya gane sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda bai gane ba kadai wannan ya isa mutun ya san cewa lalle tabbas aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama rahama ce ga mutanen duniya yanzu da ka dauke wanda yake bai gane sunna ba dan kasuwa misali a ce ko ma'aikacin gwamnati ko kuma mai wani manomi ne ko da ba dai harkar duniya duk lokacin da ya sahiya ta waya yana busa dardar shi yana tsammanin wani zai amshe mishi ko wani zai mishi yasin ko wani zai amshe mai wani dukiya tashi ko kuma wannan mulki da yake sama ai su malam wane ne suka rike kujerai yau idan suka mishi hushi kujerai za ta gusa kulle yana cikin wannan tashin hankali yana musu toshiyar baki duk da an yi sati kwana biyu sai ya je ya kai gaisuwa a rika ba shi wasu abubuwa yana yi musamman yan kasuwa to kaga wannan ma'ana babu wata nutsuwa babu sa'ada mutum zai rayu a cikin hurgici da tashin hankali wanda kuma inda mutum yana bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama za ka same shi mutum ne nitsatse tunda ya san babu abin da zai same shi sai abin da Allah ya kaddara duk abin da kaga ya same ka Allah ya kaddara abin da ka rasa Allah subhanahu wataala haka ya kaddara to sai ga mutum ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa mala yace yutahiruhu fada Allah madaukakin sarki wa yuzakkihim wannan annabi sai ya tsarkake su ayu tahiruhum min raza'il akhlaq wa danasun nufus wa af'al jahiliya annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsarkake waɗannan mutane mumunai da abubuwa wanda suke na kasamta na halaye akwai halaye na kasamta abubuwa na zinace zinace da luwadi da sauransu da cin dukiya na haramu cin riba da sata duk wasu abubuwa wanda suke halaye ne amma mumuna to annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ne don ya tsarkake wannan al'umma game da irin wannan aiki haka kuma akwai tsarki na zuciya ta rabu da shirka da keta da zalimci da hasada duk wani abin da yake da alaka da zuciya da kuma aiki na jahiliya bauta wani Allah to manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo ne don ya tsarkake ita wannan al'umma wa yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur annabi sallallahu alaihi wasallama ya hutar da wannan al'umma daga cikin duhai na zalimci zuwa ga haske na musulunci mahajjatul bayda wa yu'allimuhum al-kitab wa huwa al-qur'an ya sanar da su littafi shine al-qur'ani mai girma wal hikma ita kuma mala ce wahiyar sunna al hikma kuma shine sunna wannan kuma shine tafsirin da imam shafi rahimahullahu ta'ala ya zabe shi wala sarahu bi aqwa dalail wal hujaj mana kenan idan an ci kitab ana ni da shi sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamuna fa kanu fil jahiliyyati jahala mutanen makka a lokacin sun kasance a cikin jahiliyya jahiliyya ma ta jahilici ma'ana baka wanda babu wani adana wani abu wanda yake na haske ne Allah subhanahu wataala ya ce laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim Allah subhanahu wataala yayi baiwa ga mu'minai baiwar shi da yayi shine lokacin da ya aiko da manzo daga cikin su yana karanta musu ayoyi kuma yana tsarkake su to wannan ba karaman baiwa ce Allah subhanahu wataala ba karaman baiwa bace ma mu'minai Allah ce alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa halu qaumahum daral bawar mala sai ce wa zamma man lam ya'rif qadar hazi ni'ma a wannan ayar Allah subhanahu wataala sai ya zargi wanda basu san wannan daraja ta wannan ni'ima ba ita ce aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda bai dauki wannan wata ni'ima ba ce to shine sai Allah ya ce alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran ba gaba wanda suka canza ni'imar Allah sai suka maida ta kafirci bin manzo sallallahu alaihi wasallama cikin umurnin da ya zo da shi addinin da Allah ya koshi da shi ni'ima ce ga dukkan ɗan adam to sai mutane da yawa wasu daga cikin mutane sai suka canza shi suka maida shi kafirci wa halu qawmuhum daral bawar dan haka sai suka mana yi ma mutanen su gida a wutar jahannama saboda rashin bin Allah da kuma bin manzo sallallahu alaihi wasallam Abdullahi ibn Abbas yake cewa ya'ani Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ai suwa ne ne wanda suka canza ni'ima zuwa kafirci Abdullahi ibn Abbas yake cewa ai wannan ni'ima ita ce manzo sallallahu alaihi wasallam walihaza nadaballahu almu'minina ila al'itiraf bi hadhihi an-ni'ma dan haka Allah subhanahu wataala sai yake so ga mu'minai mana su yi itirafi su hadu wannan ni'ima ni'ima ce mai girma Allah subhanahu wataala ya ma masu imani wa muqabalatiha bi zikrihi wa shukrihi sai Allah subhanahu wataala karshen ayar sai mu yace fazkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun mana kenan ku ambace ni ni kuma zan ambace ku washkuruli Allah subhanahu wataala sai yace ku gode mini wala takfurun kada ku kafirce mini mana ya kamata kowa ya godiya da wannan aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam sa'id ibn jubair yake cewa uzkuruni bi ta'ati azkurukum bi maghfirati Allah subhanahu wataala yace ku ambace ni ga yi mini da'a kenan mina da ambatan Allah ba wai zikiri ba haka zikiri da muke cewa a Hausa shine idan mutum ya riga astaghfirullah ko Allahu akbar a'a ana nihi da shi ana nihi da zikiri ambatan Allah yima Allah da'a kamar yadda Sa'id ibn Jubair yake cewa hadisi ya tabbata Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama kana yazkurullah fi kulli ahyani sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana ambatan Allah a kowane lokaci kenan menene ambatan Allah duk aikin da zaka yi kai tunanin menene umurnin Allah inda zaka huta daga gida akwai zikirin da zaka yi idan zaka shiga gida haka idan zaka kwanta idan zaka shiga ban daki zaka huto in zaka hawo abun hawa wannan azkarakin ya kamata mutun ya san su to wannan kuma da yi mu Allah da a madaukakin sarki sai Allah ya ce azkurukum bi maghfirati shi kuma ambatan Allah shine sai Allah ya maka gafara duk lokacin da kake yi mu Allah da a madaukakin sarki to Allah sai ya gafarta maka mala ya ce fi riwayatin bi rahmati kenan Allah sai ya huskance ka da rahmar shi madaukakin sarki wa fil hadisi sahih yaqulu Allah ta'ala hadisin da inganta annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah yake cewa man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi Allah yace duk wanda ya ambace ni a cikin zuciyar shi to ni kuma zan ambace shi ni ma kenan ambata Allah shine wannan gafara da Allah subhanahu wataala zai ma bayan shi nagari yace wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun min duk wanda ya ambace ni a cikin wata jama'a ni kuma sai in ambace shi a cikin wata jama'a wanda ta hita shi alheri inji Allah subhanahu wataala wannan ruwaya ce sai Imam Ahmad daga Anas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace qala Allahu azza wa jalla ya ibn Adam in zakartani fi nafsika zakartuka fi nafsi in ka ambace ni ni ko za ambace ka inji Allah wa in zakartani fi mala'in zakartuka fi mala'in min al-mala'ika in ka ambace ni a cikin jama'a sai ambace ka a cikin mala'iku aw qala ko kuma yace mala'un khairun min kenan jama'a da ta hita ka alheri sunan mala'iku dan su la yasuna Allahu ma amaruhu wa yaf'aluna ma yumaruhu yace wa in danauta minni shibran danautu minka zira'an in ka kusaci Allah kamu guda na hannu to Allah sai ma gaba madaukakin sarki wa in danauta minni zira'an danautu minka ba'a in kuma kama Allah zira'i guda to Allah sai ma gaba guda kenan duk yanda kai sai Allah ya yi da naka Allah madaukakin sarki kenan yana so ka zo kusa da shi subhanahu wataala wa in ataitani tamshi ataituka harwala Allah yace in ka zo muni kana tahiya to ni zan zo maka ina gudu sassaka wani na karantar da mu ruwaya ce Imam Bukhari mana duk yanda ka kusanci Allah madaukakin sarki to Allah sai ya kusance ka hiye da yanda ka kusance shi madaukakin sarki wannan kuma yana daga cikin rahamar shi subhanahu wataala yana daga cikin kuma rahama mana gafara da Allah madaukakin sarki zai ma bayan shi duk yanda kake duk halin da kasance na zunubi duk kowane iri ne kawai ka zo Allah subhanahu wataala ko washa bude sai gafarta maka so yake ka kusance shi madaukakin sarki a lokacin zamu dakata ne a wanda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu a cikin ladan gaba daya wanda ke na kuskure ne Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi